Najeriya an fafata a wasannin cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasannin rukuni zagaye na biyu, inda kungiyoyi 48 da suka fito daga nahiyar Turai suka gwabza a tsakaninsu a tsarin rukuni 12, ga kuma yadda ta kaya a wasannin. Kungiyar kwallon kafa na Lokomotiv Moscow ta lallasa Zenit da kwallo 3 da nema, sai kungiyar kwallon kafa ta Skendi ba ta tashi 1-1 tsakaninta da Young Boys. Ita kuwa Ek Essen ta tashi 2-2 tsakaninta da Austria Wales, sai kungiyar kwallon kafa ta Fatiza ta sha kashi a hannun Dynamo Kyiv da kwallo 3-2 a gidanta. Sharif kuwa sun sulhunta babu ci tsakaninsu da Copenhagen, yayin da Ludogorets suka samu nasara akan Copenhagen da kwallo 2-0. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Sport Braga ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Istanbul da kwallo 2-1, sai Lyon a gida suka sulhunta 1-1 tsakaninsu da Atalanta. A sauran wasan ko kungiyar kwallon kafa ta Everton na kasar Ingila ta tashi 2-2 tsakaninsa da Apollon Limassol. Kungiyar kwallon kafa ta Maccabi Tel Aviv kuwa sun tashi babu ci tsakaninsa da Villarreal, sai AC Milan ta lallasa rijekar kwallo 3-2. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Coyesport ta samu nasara kan Victoria ne da kwallo 2-1, sai Rosenborg BK ta samu nasara kan Vardis Kobje da kwallo 3-1. Victoria Pilsen kuwa ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Hapoel Beersheba ne da kwallo 3-2. Senens a gida ta doke kungiyar kwallon kafa ta Betis da kwallo 3-0. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Lazio ta doke Zoltik ne da kwallo 2-0, sai Astana suka sulhunta 1-1 tsakaninsu da Slavia Praha. Atletico Bilbao a gida ta sha kashi a hannun Zorya da kwallo 1 mai ban haushi, sai Salzburg ta doke Olympiacos Marseille da kwallo 1 mai ban haushi. Zenit a gida ta zazzaga wa Real Sociedad da kwallo 3-0, sai Vat Barisov ta sa kashi a hannun Arsenal da kwallo 4-0. Haka kuma yau za a kece raini a tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo da kungiyar kwallon kafa ta Girona da misalin karfe 8:00 agogon Najeriya a wasan La Liga na kasar Spain na shekara 2017 zuwa 2018 wasan mako na 7. Sai kuma gobe, idan Allah ya kai mu, kungiyar kwallon kafa ta Deportivo La Coruña za su karɓi uwa kungin Getafe, Sevilla a gida za su marauci Malaga, sai Levante da kungiyar kwallon kafa ta Alaves. Ita kuwa Leganes za ta marauci Atletico Madrid ne a ranar Lahadi, idan Allah ya kai mu, 1 ga watan Oktoba da muke ciki da za mu shiga. Kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad ne za su karɓi uwa kungin Real Betis, sai Barcelona su farje gumi da Las Palmas. Valencia a gida za su fafata da Atlético Bilbao ne. Villarreal za su karɓi hukuncin Eibar. Real Madrid a gida za su fafata da Espanyol. Daga ƙasar Spain za mu komo ƙasar Ingila domin kawo muku irin wainar da za a toya a wasannin Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 a wasan mako na 7, inda gobe Asabar, idan Allah ya kai mu, kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield Town za su karɓi bakuncin Tottenham. Manchester United a gida za su farje gumi da Crystal Palace. West Ham United su karɓi bakuncin Swansea City. FC Bournemouth za su fafata da Leicester City. Ita kuwa West Bromwich za su fafata ne da Watford. Sai Stoke City su marabci Southampton. Chelsea kuwa za su farje gumi ne da Manchester City a ranar Lahadi 1 ga watan Oktoba na shekara 2018. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal za su marabci Brighton and Hove. Sai Everton da su farje gumi da Burnley. Newcastle a gida za su fafata da Liverpool. Idan muka dawo bangaren labarin club da club, ko kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich da ke kasar Jamus ta sallami horazin ɗan wasan ta Carlos Ancelotti, bayan da kungiyar ta sha kashi da kwallo 3-0 a hannun kungiyar kwallon kafa ta PSG na kasar Faransa a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai na shekara 2017 zuwa 2018 a wasan rukuni. Carlos Ancelotti ɗan shekara 58 da haihuwa ɗan kasar Italy ya dawo kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich a shekara ta 2016 daga tsohuwar kungiyarsa ta Real Madrid na kasar Spain. A ɗaya labarin kuwa, ɗan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ɗan kasar Argentina Sergio Aguero ya haɗu da hatsarin mota, inda ake tamanin ɗan wasan ya karye a ƙashin haƙarƙarinsa na gefe, wanda hakan zai iya hana shi taka leda har na tsawon watanni 2 ga kungiyarsa ta Manchester City da ma ƙasarsa ta haihuwa. Iya abin da ya sauka a labarin wasannin namu na yau kenan. Daga nan dandalin BOA, huta lafiya.